sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asari ya 13 ga watan Agustan shekarar 2018 akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani fara'a sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Hafsat dan mai soro. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Wani tsohon farfesa dan kasar China wanda jami'ai suka yi gaba da shi a lokacin da yake tattaunawa da gidan talabijin na sashen Mandarin na muryar Amurka ya samu komawa gida a yau Litinin. Wata cibiya da ke sa ido kan rikicin kasar Syria ta bayyana a yau Litinin cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon fashewar wani bom ya kai 69. An yi zaben shugaban kasa a kasar Mali a jiya Lahadi a cikin tsaro mai tsanani don gudun barkewar rikici.
Kanan labaran kenan. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar sama da mutum 1000 sun fice daga jam'iyyar adawa ta PDP zuwa APC mai mulki a Sokoto, ciki har da tsohon wani tsohon minista da kuma wani tsohon chairman.
Wani tsohon shugaba cikin ta ya daure Babahara Gindi an kasa yin wani abu ba a sauraron kukan mu, don haka mun kaita shi a dalili na harko. Na biyu, shigo Aminu Waziri Tambwal shekara 16 da yana wakiltar mu. This party has no office in Tambwal.
To bayan haka kuma za ku yi cewa a yayin da wasu ke fita wata jam'iyya suna shiga wata. A jamhuriyar Niger kuwa jam'iyyar CDS Rahama wato mai adawa a kasar kenan ta kori wasu mambobinta ne ciki har da tsohon shugabanta Abdulabo a wurin wani taro da jam'iyyar ta shirya a ƙarshen makon jiya.
Shi dai tsohon shugaban jam'iyyar CDS Rahama bayan kotu ta ce bai iya jagoranci kuma wannan taron na biro politik ya ce an kore shi sam daga jam'iyyar CDS Rahama.
Za ku ji kuma cewar an gaza cimma daidaito tsakanin kungiyar kabilan Igbo ta Ohanaeze Ndigbo da kungiyar 'yan rajin kafa kasar Biafra ta IPOB. Bayan haka Yusuf Aliyu Harinje kuma na tafi da shirinsa na ilimi, sai kuma ra'ayoyin da kuma saurare kuka aiko mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jama'ar da suka halarci zanga-zangar da aka gudanar a babban birnin Amurka a ranakun Asabar da Lahadi sun fito domin a saurare su, duk da cewa ra'ayoyinsu sun yi matuƙar bambanta. Kimanin 'yan rajin kishin fatar farar fata 24 ne suka yi zanga-zanga a wani wurin shakatawa da ke tsallaken fadar White House a yammacin jiya Lahadi. Waɗansu na rufe da fuskokinsu, waɗansu kuma na ɗauke da tutar Amurka. Amma zanga-zangar ta ƙare saboda ruwan sama ta yi sauko kafin lokacin da aka amince zanga-zangar za ta fara, wato ƙarfe 5:30 na yamma. Jason Kessler shi ne madugon gangamin kare 'yancin fararen fata, da ya yi kiyasin cewa mutane 100-400 za su halarci taron, kamar yadda takardar izinin wuraren shakatawa na ƙasa ta bayar. Kessler ya ƙara da cewa ba shi da ra'ayin nuna wariya, ba a bar 'yan jarida sun shiga ainihin inda aka gudanar da zanga-zangar ba, don haka ba su samu damar hira da masu zanga-zangar kai tsaye ba. Kessler da tawagarsa sun isa suka kuma bar wurin shakatawar Lafayette ƙarƙashin tsaron 'yan sanda. A yau Litinin ne waɗansu na kusa da wani tsohon farfesa ɗan ƙasar China wanda jami'ai suka yi gaba da shi a yayin da ake tattaunawa da shi kai tsaye a gidan talabijin ɗin sashen Mandarin na muryar Amurka. Kusan makonni 2 da suka wuce suka shaidawa muryar Amurka cewa ya samu damar komawa gida ƙarƙashin matsanancin tsaro. Sun Wengang mai shekaru 84 ya shaidawa abokan aikinsa cewa bayan da aka tsare shi a ranar 1 ga watan Agusta an kai shi wurare da dama, ciki har da wani katafaren gida da ke kan tsaunin Yanzi a yankin sojoji na Jinan da wani hotel da ke garin Jinan a gabashin China. Kasar shi ta haihuwa an kai shi wurare 4 inda kowanne yake kwana 1 zuwa kwanaki 2 ƙarƙashin tsaro. Bayan da aka yi magana da shi a yau, abokan sun ce ya umarce su da su kira muryar Amurka su shaida musu cewa ya koma gida cikin ƙoshin lafiya. sun kara da cewa Wengyong ya shaida musu yadda jami'an tsaro suka bincike gidan shi, suka kuma dauke duka wayoyin tarho da na tafi da gidanka da na'urar computer sa. An kuma toshe shafukansa na sada zumunci bisa ga cewar abokan nasa. Muryar Amurka ta yi kokarin magana da Wengyong a yau din nan, amma abin ya ci tura. Jami'an China kuma sun kisu ce komai akan lamarin. Farfesan ya koma gida bayan da tsoffin ɗaliban jami'ar Shandong da ke China, inda ya koyar shekaru da yawa da suka wuce, suka rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa ga jami'an, inda suka kira ga makarantar da ta tabbatar da cewa yana cikin ƙoshin lafiya kuma ya sami ƴanci. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana'antu a Amurka sun dade suna kokarin daina amfani da kuɗi a hannu su maida shi zuwa katunan banki, amma wannan yunkurin zai iya kawo matsaloli a babban birnin kasar. Waɗansu 'yan majalisa a Washington DC na cewa rashin amfani da kuɗi a hannu ya yi tsauri da yawa, kuma idan aka amince da kafa wata doka da wani ɗan majalisa gundumar Columbia David Crosso ya gabatar, waɗansu masana'antu marasa amfani da kuɗi a hannu za su biya tara mai ɗimbin yawa. Duk da sauƙaƙin hulɗar ciniki da yake da shi, haramta hulɗar kasuwanci ba tare da amfani da tsabar kuɗi ba zai iya sabawa dokar gundumar Columbia. Dan majalisa David Grosso na da yakinin cewa karɓar kati kadai ya nuna bambanci ga jama'ar birnin da ke amfani da kuɗi a hannu kawai. Ya ce ya kamata a ci tarar masana'antun da ba sa barin mutane su yi siyayya da tsabar kuɗi.
30% of the District of Columbia residents are unbanked or underbanked, meaning that they don't have a bank account at all. So,
ya ce kusan kaso 30 cikin 100 na mutanen da ke zaune a gundumar Columbia ba sa amfani da banki, ko kuma ba sa amfani da shi yadda ya kamata. Ma'ana, ba su da asusu a banki ko ba su da katunan bashi. Don haka suke duk wata mu'amala da za su yi da kuɗinsu a hannu. Ba su da damar yin abubuwa da yawa domin ba su da kuɗi. Saboda haka, idan kuka ce kun toshe hanyoyin da za su ci abinci ta hanyar cewa dole sai sun biya da katin banki, ina ganin ba a yi adalci ba, ina kuma ganin ya kamata mu yi kokari mu daina hakan. A yanzu dai masana'antu a jihar Massachusetts ne kadai aka tilastawa karɓar kuɗi a hannu. Washington za ta iya zama ta biyu, amma masu son a daina amfani da kuɗi na ganin kamar wannan ci baya ne kuma zai iya kawo asara.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ana ci gaba da ganin ficewar 'yan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa wancan a Najeriya. A wannan karo, jihar Sokoto ce ta sake ganin wani gagarumin dambarwar siyasa, inda kimanin mutane 1000 suka fice daga babban jam'iyyar Adawa zuwa APC mai mulki. Ga dai ƙarin bayani daga wakilinmu Murtala Faruk Sanyinna daga jihar Sokoto din.
Makonni 3 kenan da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP, tare da wasu jigajigan gwamnati da na siyasa a jihar. Su kuma wasu jigajigan PDP-in su ko canza sheka suka yi daga jam'iyyar zuwa APC. Na farkon da ya shi ne tsohon ministan wasanni da matasa Yusuf Suleiman, wanda har kusan sau biyu yana neman tsayawa takarar gwamna karkashin inuwar jam'iyyar ta PDP, wanda ya yanki katin jam'iyyar APC a mazabarsa ta karamar hukumar mulki ta Isa a gabascin jihar Sokoto. Jigo na biyu kuwa daga mazabar gwamna Tambuwal ne, wato tsohon shugaban jam'iyyar PDP a jihar Sokoto Abubakar Shehu Tambuwal, wanda ya koma APC a wani gangami a garin na Tambuwal saboda dalilai da ya ambata.
Wani tsohon shugaba cikin ta ya daure babban haragin bi an kasa yin wani abu ba a sauraren kukan mu, don haka mun kai ta shi a dalili na harko. Na biyu, shigo Aminu Waziri Tambuwal, na yi alkawarin sauran rayuwata ba zan sake siyasa da shi ba, saboda shi na aje chairman ina na PDP na state don a bashi ticket. An shi ticket din wani ba an ka bashi. Ai Aminu SAMPP ya fara zuwa reps. Finally Aminu came da bahara ce bai bashi ticket 2007, he become and join Wamako. Ya dawo bayan ya gama speaker ya toye tsaye gwamna yake so. An ka tursa sama Wamako daga Abuja, an ka bashi ticket. Yanzu ya dawo da a tursa sama kowa ya je ya yi president. Me yake nema inda ya yi president? Da Tambuwal nan shekara 16 da yana wakiltar mu. This party has no office in Tambuwal.
A daidai lokacin da jam'iyyar ta APC take ganin ta yi babban kamu bayan ficewar gwamnati Tambuwal, jam'iyyar PDP ko cewa ta yi wannan bai zo mata a bazata ba. Kabiru Aliyu shine sakataren jam'iyyar ta PDP a jihar Sokoto.
Tsohon minista Yusuf Suleiman da tsohon chairman na jam'iyyar mu PDP Alhaji Abubakar Shehu Tambuwal kusan bayan suka canza shekaba suka koma APC sun dade don tun wanda aka yi zabe na 2015 lokacin hakikanin gaskiya sun umurci magoya bayan su da su jefa ma jam'iyyar APC kuri'a saboda rashin jin dadin su akan rashin samun ticket na Isu Suleiman ne takar gwamnati jam'iyyar PDP. So mu a wurin mu za mu iya cewa sun dade ba sa jam'iyyar PDP don duk tarurrukan da aka kira na jam'iyyar ba sa zuwa. Sun kame a yi zaben 2015 ko kuma in ce maka da kari zaben 2015. Tun lokacin ba sa halartar tarurruka na jam'iyyar, ba sa amsa kiran jam'iyyar, ba sa yin wani hubbasa game da ayyukan raya jam'iyyar PDP a jihar Sokoto.
Jigajigan biyu dai sun ce sun canza shekar ne tare da magoya bayan su fiye da 10,000 zuwa jam'iyyar ta APC. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Jam'iyyar CDS Rahama ƴar adawa a jamhuriyar Niger ta bada sanarwar koran wasu makarrabanta waɗanda ta ce suna yin zagon ƙasa da nufin haddasa rarrabuwar kawuna tsakanin ƴaƴanta, sai dai waɗanda matakin ya shafa sun ce ba za ta sabu ba. Wakilin Muslim Mumuni Barma na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Taron shugabannin rassa da na uwar jam'iyya da ya gudana a ƙarshen mako a nan Yamai ne yanke shawarar korar waɗannan jigajigan CDS Rahama, cikin su har da tsohon shugabanta Abdulabo, saboda zargin su da kokarin haddasa rudani a tsakanin ƴaƴan jam'iyyar tun bayan da kotu ta bayyana shi a matsayin wanda doka ta haramta wa jagorancin harkokin jama'a, kamar yadda za a ci daga bakin Ahmadu Rufai Shofa jigo daga yankin Zandar.
Shi dai tsohon shugaban jam'iyyar CDS Rahama bayan kotu ta ce bai iya jagoranci, kuma wannan taron na biro politik ya ce an kore shi sam daga jam'iyyar CDS Rahama. Malam Abdulabo an kore shi daga jam'iyyar CDS Rahama. Na biyu, Ibrahim Halilu shi kanshi da ake kwatanta mai kamar yana yi wannan abubuwan, yana wasan da suke so su yayi, an yi zabe ka samu uku wanci a samu hudu, kenan in demokradiya ke ka san ka daka. To kalka kuskura wani ya tura kai ce kace baka yarda ba da wannan abin da aka yi, ka zo ka rika ma jam'iyya gutsurutso ma ba san ba inda aka huto, ba san ba inda za a. To saboda haka shi ma aka ce an dauki mataki akan shi, shi ma daga yau an huda shi daga sai. Na uku shine Abdu Amari, shi ma yana mata gutsurutso ma shi ma aka ce an huda shi daga jam'iyyar sai.
Haka kuma shugabannin CDS Rahama sun bada sanarwar mayar da Mutari Kadiri akan mukamin sa na mataimakin shugaban reshen Zandar, yayin da suka damka ragamar shugabancin jam'iyya a hannun Maitar Madugu Abubakar Yusufu Jofo Adamu na daga cikin shugabannin jam'iyyar CDS Rahama a yankin Tilaberi.
Kasan zabe aka yi vice president bakwai ne suka takara, suka yi zabe. Vice president bakwai candidate guda biyu ne, Maitar Abubakar Madugu da shi kamara da Haliyudu. Don ka Haliyudu ya samu kura'a uku, wancan samu Maitar Madugu ya samu kura'a hudu. Kasan Maitar Madugu shi ya zama president par interim na CDS.
Da yake mai da martani Dr. Ibrahim Halidu, wanne a kwanakin baya bangaren Abdulabo ya nada a matsayin shugaban CDS Rahama na wucin gadi, ya yi watsi da wannan mataki na kwararsu daga jam'iyya.
Wannan abu kamar ka labta takobi ne cikin ruwakin. Su wanda sun kai wannan abin korari ne wa, an kore su daga party. Bayan haka nan an yi musu kashidi kar su kara magana da sunan CDS Rahama. Abinda sun kai can tsakankanin sun da mata shahin ba kira da muke ga militantin su kwantanta hankalinsu.
Jam'iyyar CDS Rahama wacce a ƙarƙashinta Muhammad Usman ya jagoranci ƙasar Nijar a zamanin jamhuriya ta uku, ta yi fama da rikicin shugabanci inda aka shafe shekaru kusan hudu ana tafka shari'a tsakanin ɓangaren Abdulabo da na Muhammad Usman, kafin a ƙarshe a bayyana Labo a matsayin wanda ya fi cancantar ya jagoranci wannan jam'iyya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Suleiman Muni Barma. Kungiyar kabilan Igbo ta Ohanaeze Ndigbo ta mayar da martani biyu bayan wasu sharuɗa da kungiyar masu rajin samar da kasar Biafra ta IPOB ta bata da gwamnonin yankin kudu maso gabashin Najeriya a ranar Laraba ta wuce. Kungiyar masu rajin samar da kasar Biafra ta ce idan har kungiyar Ohanaeze Ndigbo na neman zaman lafiya to ta fito ta jagoranci kungiyar gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya wurin soke haramci da gwamnati tarayya ta dora mata. Alphonsus Okorigwe na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ta kuma ce lallai sai kungiyar Ohanaeze Ndigbo ta masawa gwamnatin tarayya lamba ta soke haramcin da ta yi wa kungiyar. Haka zalika kungiyar IPOB ta ce wajibi ne gwamnonin yankin da kungiyar Ohanaeze Ndigbo su nemi afuwa daga gare ta akan hada baki wajen zuga atisayen Operation Python Dance da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan membobinta a bara. Banda waɗannan sharuɗan, kungiyar IPOB ta kuma buƙaci kungiyar Ohanaeze Ndigbo ta fito a bainar jama'a ta tambayi wurin da shugabanta Mr. Nnamdi Kanu da iyayensa suke. Kana ta nemi afuwa daga al'ummar a Farukui Beku garin su Nnamdi Kanu akan harin da aka kai fadar sarkin garinsu wato mahaifin Nnamdi Kanu. Bisa waɗannan sharuɗan ne na samu zanta da barista Uche Achio Baga, sakataren yaɗa labarai na kungiyar Ohanaeze Ndigbo, inda ya mayar da martani yana mai cewa
if Ohanaeze is seen IPOB as a terrorist organization, we will not even engage in any dialogue with them because it is a secret that Ohanaeze has never seen IPOB as a terrorist organization.
Ya ce idan kungiyar Ohanaeze Ndigbo na wa kungiyar IPOB kallon kungiyar ƴan ta'adda, ba za mu shiga neman wani sulhu da ita ba, saboda ba abin boyewa ba ne cewa ba mu taɓa musu kallon kungiyar ƴan ta'adda ba. Yanzu mu fito mu ce gwamnati ta soke haramcin da ta yi wa kungiyar IPOB ba shi da wani amfani, saboda tafiyar mu ɗaya ne da tasu, kuma mun sha faɗin cewa lakabawa ƴan kungiyar sunan ƴan ta'adda abin Allahwa dai ne. Yanzu akan batun wurin da Nnamdi Kanu da iyayensa suke, mun sha la'antar matakan da aka ɗauka da suka yi sanadiyar ɓacewarsu. A ce mu roƙi afuwa na nufin cewa idan kungiyar Ohanaeze Ndigbo ne ta yi garkuwa da su ta dawo da su. Ko me su gwamnonin kudu maso gabas ke cewa game da batun? Kenan abinda na tambaye babban daraktan kungiyar gwamnonin kudu maso gabas, Farfesa Simon Otuanya.
A reaction to a press statement must be a collective decision of the forum. So it does not lie in one person to say whether he wants to apologize or not.
Farfesa Otuanya ya ce, mayar da martani akan takardar sanarwa abu ne na gama gari, wanda ya zama dole ne sai gwamnonin sun haɗu kamun a yanke shawara. Saboda haka, ba abin mutum guda ba ne ya ce zai roƙi abuwa ko ba zai roƙa ba. Dole ne ya zama na shawarar ta ƙungiyar ce, ba ta mutum guda ba. Akwai alamun cewa da sauran aiki a duk yunƙurin samar da jituwa tsakanin kungiyar IPOB da kungiyar Ohanaeze Ndigbo da kuma gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 11 ne da minti 18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraronmu da wannan yammaci na Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirinmu na wannan makon, za ku ji wani rahoto na musamman da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Babangida Jibril ya yi, wanda ya yi nazari akan muhimmanci ko na ƙasu da harshe ko yare ke samu musamman a fannin ilimi. Masana da dama a faɗin duniya sun yi ittifaki akan cewar harshen uwa na ɗaya daga cikin hanya da tafi inganci wajen ilmantar da yara. Hasalima suna ganin cewar duk koyarwa da aka assasa ta akan tarbar harshen uwa ya fi samun karbuwa.
game da wani taro da masana harsuna daban-daban na Afirka suka gudanar a Najeriya, musamman game da muhimmancin adabin baka wanda masanan suka ce yana fuskantar barazana daga sauran harsuna na kasashen ƙetare. Da farko dai na fara jin sunan professor ne da bakinsa da kuma muhimmancin wannan taro da suka shirya na nahiyar Afirka wanda ya samu halartar manyan baki daga sassa daban-daban na duniya. Har ila yau a shirin namu za ku ji hira ta musamman da Dr. El Harun Muhammad, malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke garin Kaduna, game da hanyoyin da za a bi na dawo da darajar ilimi a Najeriya, musamman ma dai arewacin Najeriya.
Sunana Professor Abubakar Aliyu Liman, Ahmadu Bello University Zaria.
To Professor, gashi kana halarta wannan taro na inganta adabin baka, me makasu da wannan taro?
Abun da ke faruwa, yawancin al'adunmu na Afirka suna bacewa a wanga zamanin da muke ciki. To shine muka ga cewa dole mu tashi tsaye kaman masu nazari da masu bincike kan irin adabi na nahiyoyi daban-daban na Afirka, hakarin cewa a tashi tsaye kada a bari waɗannan ɓangarora haka na culture na nabu su ɓace. Shi a makasudin da ya taron da muke yi,
wannan shine taron farko ko kuwa?
A'a, wannan ƙungiyar yanzu ta yi wajen shekara 20, sannan kowace shekara bayan shekara 2 irin za a je wata ƙasa a wannan taron. Yanzu shekara 2 da suka wuce an yi a Florida a America, kafin wannan an yi a Cote d'Ivoire, yanzu kuma daga nan Ibadan Nigeria za a je Kenya a ƙara irin wannan taron bayan shekara 2 daga yanzu.
Ga abubuwan da aka tattauna a tarukan da ka halarta, an samu ci gaba zuwa
yanzu? To yanzu dai abinda a ci gaba, mutane su gano cewa ba yadda za a yi mu watsar da al'adodinmu mu kuma iya sanin kanmu a yadda rayuwa take a yanzu. Su dai masu nazari sun gano hakan. To yanzu abinda a saura yaya irin fahimtar da mun kai, za mu iya sa al'umma ta fahimci unhwanin al'ada da ɗabi'un ƙwarai a rayuwar ɗan adam.
To suna kuka da kafafen yaɗa labarai, musamman ma na Turai, da cewa suna taimakawa wajen gurɓata al'adunmu na Afirka, me za ta ce?
Gaskiya ne, amma duk ƙasar da ta san kanta ko al'ummar da ta san kanta, duk yadda za a yi ta riƙe al'adunta ta kuma ɗabbaka su za ta yi. To shi a abun da ba ma yi haka, ba mu ɗauki al'amarin al'ada ba da muhimmanci. Inda mun ɗauke shi da muhimmanci, ba yadda za a yi mu watsar da al'adarmu don wani ya zo da tashi al'ada kuma ya samu galaba a kanmu haka irin. Abun da ke faruwa kenan, in mun san abun da muke yi, dole mu tashi tsaye mu haɓaka al'adodinmu mu kuma hito da ya hanyoyin yaɗa labarai da zamantaka, particularly da na media haka irin, don cewa mu yi countering ɗin abin da waɗannan kafofin yaɗa labarai na ƙasashen waje ke muna haka irin. Suna yi ne da wata niyya haka irin. Mu kuma dole ne mu fahimci dalilin da yasa suke abin da suke yi haka. Dole mu kare kanmu, ɗan adam muke kamar kowa. Sannan kuma mu muna da irin al'ada dai, yanayin wuri ko yaushe tana dangantaka da yanayin wurin da kake haka. So saboda haka idan mun ka watsa da al'adunmu muka dauke na wani, to mun shiga uku haka, ko kamu ba za mu sani a rayuwa ba haka. So shi ke faruwa.
To kwanan nan gwamnatin tarayya ta saki dawo da koyar da tarihi a makarantu na secondary, kana ga wannan zai taimaka?
Kwarai da gaske, kwarai da gaske. Ai ko da ma tsayi da karantar da tarihi haka yana da manufa, don cewa kada mutane su san kansu. To bannan da yanzu a cikin Najeriya haka irin, duk wanga tashin hankalin da ake ta yi ko ina haka, don mutane ba su san tarihinsu ba ne. Inda mun san tarihinmu, ba yadda za a yi mu tashi muna waɗanga abu. Mutum ne za ka ga a cikin Najeriya ma haka, daga wannan state din zuwa wancan bai san komai ba.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Babangida Jibrin, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuke aiko mana.
Sakon farko yace assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bamu dama mu yi kira ga hukumar lafiya ta jihar Kano da ya kamata ta tashi tsaye don dakile yaduwar cutar kwalara da tabulla a kananan hukumomin Gwarzo da Bebeji. Allah ya ba waɗanda suka kamu da ita lafiya, ya ji kan waɗanda suka mutu. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Ummar babban yaya Sabon Gida Bauchi. Sako na gaba yace salam VOA Hausa. Boran da sojoji suka yi a Maiduguri abin tarda Allah wadai ne. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Ya kamata gwamnati ta duba ko kensu. Sako daga Isa Lawan Girgir. Sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa, muna jajantawa al'ummar jihar Maradi ta Jamhuriyar Niger dangane da barkewar cutar kwalara wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 17. Da fatan gwamnati da hukumomin kiwon lafiya za su gaggauta daukan matakan dakile wannan cutar. Sako daga Yahaya Danno Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare tare da Kadora da Gaga dan Fulani Warji. Sai kuma sako na gaba yace halin da ɗan gudun hijira ke ciki a garin Port Harcourt na jihar mu ta Yobe, abin ya zama kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ganin yadda rashin abinci da tsananin yunwa ke sallar mutuwar ɗan gudun hijirar, musamman ma mata da yara da tsofaffi. Don haka nake kira ga al'umma masu rufin asiri da masu hannu da shuni da su taimaka waɗannan ɗan gudun hijirar, ta yadda ma ba sai sun jira tallafi daga gwamnati da kuma kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ba. Sako daga Abubakar Kawu Girgir. Sai kuma sako na ƙarshe yace assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bamu dama mu taya matasa a duk fadin duniya murnar ranar su da aka gudanar a jiya Lahadi. Da fatan mahukunta za su taimaka wa matasa wajen ganin sun cimma muradun su na alkhairi. Sako daga Sani Mai Lange-lange Yalwan Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi.
To madalla ga Hausa ta dawo da labarai a takaice.
An yi zaben shugaban kasa a kasar Mali jiya Lahadi a cikin tsaro mai tsanani don gudun barkewar rikici, inda ake gudanar da takaddamar baiwa Ibrahim Bubakar Keita mai ci a yanzu karin wa'adin shekaru 5 ko kuma a canza shi da dan adawa Sumaila Sise. Ana ci gaba da kirga ƙuri'u a mazabu 23 na fadin kasar bayan da aka rufe rumfunan zabe da karfe 6 na yamma. Keita dan shekaru 73 ya samu kashi 42 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa a cikin masu nema 24 a zagayen farko na zaben. Idan aka hada shi da kashi 18 cikin 100 na Sise, wanda kuma ya fadi zaben a shekarar 2013. Wata cibiya da ke sa ido kan rikicin kasar Siriya ta bayyana a yau Litinin cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon fashewar wani bam a wani gini da yake yankin lardin Idlib ya kai mutane 69. Hukumar da ke sa ido kan harkokin kare haƙƙin bil'adama a Siriya da ke zaune a Birtaniya ta rawaito cewa mutane da dama sun samu raunuka a wata fashewa da aka samu a jiya Lahadi.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da yamma za a je mu dauki da wani sabon shirin kuma yanzu a madadin
Hafsat Bello dan mai soro
da ta taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wace ta shirya kuma ta bada umurni Julie Gresham da engineer mu na wannan lokacin Rob McLean. Baba ya kuma kere ne ke sallama da ku sai anjima, amma kuma sai a dakaci shirin yau da gobe gashi nan zuwa.
no, no.